بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، لقد بلغت بنا الأهبة أوجها في الاستعداد لشهر رمضان المبارك، فقد أظلنا الآن بسلامه ورحماته وبركاته، فتعالوا نستقبله مستبشرين مسرورين بالصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقات والتوبة والاستغفار والدعاء والاعتكاف وتحري ليلة القدر وإفطار الصائم وغيرها من أعمال البر لنفوز بفضائله ورحماته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصلاة والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا لا ينقص من أجر الصائم شيئا رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقال أيضا رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر رواه الترمذي أيها المسلمون هذه نبذة مما ورد في فضل رمضان وأعمال البر فيه وقبح المعصية فيه فشمروا عن سواعي الجد لاغتنام فضائله واجتناب المعصية فيه واعلموا أن صوم رمضان عبادة جماعية يثبت برؤية هلاله من مسلم عدل أو مسلمين ذوي عدل أو جماعة منهم أو باكتمال شعبان 30 يوما وإنما يعلن بدخوله ويأمر بصيامه إمام المسلمين فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وروى عبد الله بن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له واتفق عليه وقال أيضا صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 متفق عليه فاحذروا أيها المسلمون من أناس أساءوا فهم الكتاب والسنة يزعمون أنه لا يثبت رمضان إلا برؤية كل واحد منهم للهلال ولا الذين يشيعون الرؤية وليسوا بوكلاء شرعيين لأي إمام من أئمة المسلمين واعتصموا بقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون رواه الترمذي قال وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس ألا فليتق الله رجال ممن يخوضون في الدين بغير علم فيضلون ويضلون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد O your brothers and sisters in Islam We have reached the peak of our preparation for the month of Ramadan And the month is already by the door Either tomorrow or next tomorrow. We should therefore complete all our preparations and welcome this noble month in cheers with perfect acts of fasting, prayers, night prayers, recitation, learning and teaching of the glorious Quran, generosity to all and sundry, sincere repentance to Allah subhanahu wa ta'ala, seeking for Allah's forgiveness constantly, prayer for our good and the good of our own and our nation all the time, seclusion in the mosque, trying to search for the night of power, feeding the fasting people who are indigent, and more. of the act of righteousness, so that we grapple the virtues and the mercies that come with Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ordained the fasting of the glorious Quran in a complete passage in the glorious Quran. He ordained the fasting of the month of Ramadan in a complete passage of the glorious Quran, where he called upon the believers by the most noble and loving name to them, "O you who believe, fasting is made obligatory upon you, just as it was made obligatory upon those before you, so that you attain the stages of piety. It is for a number of days. Whoever among you is sick or on a journey, then he has the facilitation to break his fast, and if that happens, he should pay back in other days equal to the number he did not fast." Allah says, for those who find difficulty in fasting or who cannot be able to fast, for them they shall give a ransom, feeding of an indigent. Whoever asks of any good act is good for him, but to fast is better for you if you but know. These days are the month of Ramadan, in which Allah subhanahu wa ta'ala reveals the Quran as guidance to humanity and proves for guidance and a criterion. Whoever witnesses the month at home with all the conditions shall spend the month in fasting. Whoever is sick or on a journey should pay back a number of the days that he missed. Allah loves easy for you, or easiness for you, and he does not want to put you into difficulties. He wants that you complete the number of the days prescribed, and that you glorify Allah for the guidance he has bestowed on you, and so that you are thankful. Allah says, when they ask you, when my servants ask you concerning me, I am indeed close. I answer and respond positively the supplication of a da'i, somebody who calls upon me whenever he calls. They should therefore also answer my call and believe perfectly in me, so that they are rightly guided. This is the passage in which Allah subhanahu wa ta'ala prescribed fasting. And the last verse is a long one, where Allah mentioned that it is lawful for you in the night of fasting to have affairs with your wives. They are your garments and you are their garments. Allah knows that you use to cheat on yourselves, but he has accepted your repentance and pardoned you. From now, you are allowed to mingle with them and seek what Allah subhanahu wa ta'ala has destined for you in the night. Eat and drink until the white thread appears distinct to you from the black thread of the dawn, and then complete your fasting tonight. Do not have affairs with your wives while in the state of seclusion in the mosque. These are limitations set by Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, do not come near them. This is how Allah explains his verses, his injunctions for people, so that they attain piety. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in a number of ahadith, told us about the virtues of the month of Ramadan, the fasting of Ramadan, and the acts of righteousness in Ramadan, and he warned us about acts that contradict the spirit and the letter of Islamic teachings in the month of Ramadan. He says, if Ramadan enters, the gates of the heaven, meaning the paradise, are widely open, and the gates of the hell are tightly closed, and the Satans are changed. This is to employ you to seek for Al-Jannah and to abstain or shun away from the hellfire, and make sure you conquer the shaitan in you. He also said that Allah said, all acts of the son of Adam belongs to him except fasting. For it is me and I only can reward for it. Fasting is a shield. If therefore one of you is fasting, he should not engage in any act of abomination. He should not engage in any act of quarrel. If anybody abuses him or wanted to fight him, he should say and declare that I am a fasting man, I am above such attitudes. I swear by him whose soul of Muhammad in his hand is in his hand, the odor that comes out of the fasting man is better than the odor of a mosque. To Allah subhanahu wa ta'ala, the fasting man or person shall have two moments of joy and happiness. When he breaks his fasting and when he meets his Lord, he would be happy with his fasting. The Prophet also said that whoever fasts the month of Ramadan in faith and longing for Allah's reward shall have all his past sins erased and forgiven. He also said, whoever stays in the night, that is, performs Qiyam Ramadan in faith and longing for Allah's reward, shall have all his past sins forgiven. He also said that whoever feeds a fasting man shall get a reward similar to that fasting man without anything being reduced from the reward of that fasting man. He also said that whoever does not abstain from lying and from walking by lies, then Allah stands not in need of him leaving his food or his drink. He also said that there are many who fast but get nothing as a reward of their fasting but hunger. There are also many who pray in the night but get nothing in reward but sleepless nights. This is warning from the Prophet sallallahu alaihi wasallam for those who do not take Ramadan serious. These, O you Muslims, are few narrations of authentic ahadith on the virtues of Ramadan and the righteous acts in Ramadan, as well as the bad consequences of sinning in the month of Ramadan. I therefore urge each and every one of us to do our best so that we get the best of Ramadan, its virtues, and then shun all acts of abomination in it. We should remember that Ramadan fasting is a communal act of worship. It enters with the sighting of its crescent by one just Muslim or two, or by a group of Muslims, or by completing the month of Sha'ban to 30 days. But then nobody is to announce or command people to start fasting but the leader of the Muslims in any given place that they do have leadership. Abdullah ibn Umar said that people went out to look for the crescent. Then I told the Prophet sallallahu alaihi wasallam that I have sighted it. Then he started fasting and commanded people to also start the fast. Abdullah ibn Umar also narrated that the Prophet once mentioned Ramadan and ordered that do not fast until the crescent is seen, and do not break your fast until you see it. If anything covers it, then you should complete the month of Sha'ban to 30. He said also, fast when it is seen, break the fast when it is seen, and if it is hidden, then complete the number of Sha'ban to 30. I therefore use this medium to warn you against those people who arrogate to themselves the power of announcing the beginning of the month of Ramadan without having due authority from the leaders of the Muslim community in Nigeria. I also caution you against those who misunderstand the glorious Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and misinterpret them to say that nobody should fast until he himself sights the Hilal or the Crescent. These are misguided opinions, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has already mentioned that the day of your fasting is the day that the majority of you start fasting. That is in case there are people who are so misguided. Also, the day of your breaking fast is the day the majority of you are breaking the fast. I therefore urge each and every one of us to fear Allah subhanahu wa ta'ala, make sure that we repent sincerely and participate fully in all acts of Ramadan fasting. I say, may Allah subhanahu wa ta'ala spare our lives to witness this Ramadan, and may we be able to spend it in acts of righteousness. Allahumma amin. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki. Muna yaba masa, muna jinjina masa, muna neman agajinsa, muna neman taimakonsa, muna neman shiryarsa. Duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya isa ya batar da shi. Duk wanda Allah ya kyale shi ya bata babu wanda ya isa ya shiryar da shi. Muna bayar da shaida cewa Annabi Muhammad babu abin bauta da gaskiya sai Allah madaukakin sarki shi kadai. Muna bayar da shaida cewa Annabi Muhammad bawan Allah ne, manzon Allah cikin makon annabawa kira da amince Allah su tabbata a gare shi. Yan uwa cikin musulunci, ina mana horo da horon Allah da manzonsa kamar kullum cewa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki a kowane lokaci a dukkan al'amuranmu. Gashi nan muna ta kwaɗayin zuwan watan Ramadan, ana ta hudu gobe a shirya ma watan Ramadan. Gashi yanzu mun zo ƙarshen shiri ma wannan wata na Ramadan. Don haka yanzu abinda ya rage shi ne mai masa marabala ne ta hanyar kyautata ayyuka a cikinsa. Yau gashi in ma ko gobe ko jibi insha Allah za mu fara wannan, za mu shiga wannan wata mai albarka. To lallai mu shiga cikinsa muna masu bashasha, muna masu farin ciki, muna masu yi wa juna albishir. Mu duƙufa wajen inganta ayyukanmu na azumi da sallah, da sallan dare, da karatun alƙur'ani, da ciyarwa, da sadaka, da tuba, da neman gafara, da addu'a, da itikafi, da neman lailatul qadari, da ciyar da masu azumi, da dai duk ayyuka na alkhairi waɗanda muka yi ta faɗansu kafin zuwan Ramadan, domin mu samu rabauta da fallar Ramadan da rahmat da Ramadan yake zuwa da shi. Allah madaukakin sarki ya faɗa mana fallar Ramadan a wato ainihin jerin gwanon ayoyi da ya farlanta mana azumin Ramadan a ciki, kuma ya keɓance wannan da ambaton cewa wata ne da aka saukar da Alƙur'ani don ya zanto shiriya ga mutane, kuma dalilai ne na shiriya ke ƙunshi a cikinsa, kuma shi ne littafin da yake raba gardama. Jama'a, lallai dole mu yi ƙoƙari mu koyi hukunce-hukuncen azumi. Insha Allah za mu ambaci waɗansu daga cikinsu a waɗan hudubobin ma masu zuwa, amma mu sani cewa lallai muna fuskantar lokaci ne mai falala. Mun san falalan, sai dai mu ƙara tunatar da kawunanmu ta hanyar ambatan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, cewa idan wannan wata ya shiga na Ramadan ana buɗe ƙofofin sama wato aljanna, ana rufe ƙofofin wuta, ana ɗaure shaiɗanu. Allah madaukakin sarki yana cewa a hadisi kudusi, dukkan aikin dan adam nashi ne, ya gaya maka nawa za ka samu lada, ɗaya ne kuma ya ninka maka shi sau goma, amma banda azumi ya ce shi ya bar ma kansa nashi ne azumi, shi kaɗai zai iya bayar da lada akan azumi. dan haka idan ranar da kake yin azumi ne to ka guji mummunan zance da banza da hulɗa da mata ka guji ihu da fada idan ma har wani ya zage ka ko ya so ya fada da kai to ka fada masa cewa ni fa mutum ne wanda nake azumi bana irin waɗannan ɗabi'u annabi yana cewa na rantsa da wanda ran annabi Muhammadu ke hannansa warin bakin mai azumi ya fi daɗi a kan ƙanshin almisk a wurin Allah maɗaukakin sarki sannan ya ce mai azumi yana da yanayi na farin ciki iri biyu lokacin da zai buɗe baki da kuma lokacin da zai haɗu da mahaliccinsa zai yi farin ciki da wannan azumi nasa wannan kaga wanda ya azumi kenan da kyau haka annabi yake cewa duk wanda ya azumin ramadan yana mai imani kuma yana neman lada to za a gafarta masa zunubansa da suka gabata haka duk wanda ya tashi ya yi qiyamul layl da muka ce ko raka'a biyu ne ko uku ne ko nawa ne a cikin dare in a ramadan ne to kana da wannan albishir annabi ya ce za a gafarta maka zunubanka da suka gabata haka nan annabi yana cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi ya bashi abin da ya buɗe baki da shi to zai samu lada irin ladan mai azumin ba tare da an rage wa mai azumin komai ba haka nan yana cewa duk wanda bai bar ƙarya da aiki da ƙarya ba zur bai bar ƙarya da aiki da ƙarya ba to Allah baya buƙatan ya ƙi cin abinci ko ya ƙi shan ruwa wato wannan ba aiki ne na mai azumi ba wato ashe azumi ba kamewa ne kawai daga ci da sha ba kamewa ne da duk wani abu wanda yake laifi ne ko sabo kuma shine abin da azumi ke mana tarbiya akai in ko har mutum zai yi azumi kuma yana waɗannan abubuwa ɗin to Allah baya buƙatan azumansa baya buƙatan azumansa baya buƙatan qiyamul layl din shi ma'ana Allah bai karɓa ba kuma ba zai samu lada akai ba sai dai ya samu zunubi domin ya tozarta umarnin Allah madaukakin sarki haka nan annabi yana cewa akwai masu azumi da yawa amma abin bakin ciki ba su da lada sai yunwa akwai masu tashi da dare su yi tafi masallaci a yi sallar dare da su amma ba su da komai face rashin bacci ma'ana waɗanda ba suke yi don Allah ba ne suna yi don ganin mutane ko ba su yi yadda Allah da manzonsa suka yi umarni ya ku al'umman musulmi wannan kaɗan ne daga cikin falala na ramadan da ayyukan alheri a ciki sannan kuma da munin saɓon Allah a ciki don haka mu ƙara ƙaimi ka san laifin da kake yi ka tuba na san laifin da nake yi in tuba na san inda nake kuskure in gyara na san inda nake rashin kirki ka san abubuwan da kake da rashin kirki tun yanzu mu tuba mu sani kuma cewa yanzu da za mu fara ɗaukar ramadan so da yawa mu a ƙasarmu ake rikici an yi wani ya ce shi bai yarda da ganin wata ba wani ya ce a'a shi bai yarda da wane ba alhali a kowane wata sai an duba wata kuma sai an shailata an gani ko ba a gani ba amma mutane ba sa lura da wannan sai a ramadan ko a lokacin layya kuma suna kutse cikin abin da ba su sani ba suna maganganu irin waɗanda ba su dace ba to dai mu sani azumin watan ramadan ba abu ne da kowa zai yi a karan kansa ba ibada ce ta jama'a tare ake yi tare ake ɗauka tare ake saukewa duk wanda ya saɓani haka ya saba ma Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya kasance shari'a ta shine duk wanda ya ga wata zuwa yake ya fada mata sannan shine yake shelanta ganin wata da haka duk musulmi a duk inda suke in akwai shugabanci a cikin su to duk wanda ya gani zai sanar da shugaba ne zai wato ainihin sanar da mutane a ɗauki azumi in kana inda babu musulmi ne ko kana waje kai kadai ne to in ka gani shi kenan sai ka dau azumanka amma matukar akwai mutane akwai shugabanci to bai halatta kai kawai kai gaba gadinka ko kuma kama fara gaya wa mutane ka ce an ga wata ko waɗansu sun ga wata alhali ba wakilai ne na wato ainihin shugaban musulmi ba don haka daga cikin abin da azumi yake koyarwa shine ari da biyayya da kuma haɗin kai jama'a mana gaba ɗaya farin cikin rayuwa har izuwa wannan lokaci da fatar Allah maɗaukakin sarki zai ba mu dama
nilibashira yomu gabada ya awasar ramadhan Allah bada chintaki ya kaima awasar ramadhan ya ba mudama muhiba utaidu mwanda zi ya dada mua chiki mana rupa Allah bada chintaki ya kara ba mulafi ya dada maa lafi ya wana asatamu shuwa gabannimu Allah ya kara musu jagora wana njame atamu Allah ya kara mata albarka shuwa gabannita Allah bada chintaki ya kara musu jagora nchi ya kafunguya ya basu hangen nesa da basira da hikima na ƙara kawo mana ci gaba a wannan jami'a Allah ya ba mu lafiya gaba daya ya ba mu lafiya mai amfani ya samu amfana da lokutan mu gaba daya wajen neman yardansa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum yarhamukumullah